أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كم أعطى من النعيم وكم منح من الخير العميم لك الحمد والنعماء والملك ربنا فلا شيء أعلى منك مجدا وأمجد والصلاة والسلام على من كان خلقه القرآن ووصيته القرآن وميراثه القرآن سيد الورى محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على البدر المنير فإنه نور تبدى بالغمام المسلم وعلى آله وصحبه ومن سلك منهجهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan masallaci Masjid Al-Ansar a cikin jerin karatuttukan mu na ranar Litinin na Al-Halqa Al-Ilmiya bayan kammala littafin Mafatihul Khair yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala zan mu dasa littafi sabo mai suna Fatahur Rahim al-Malik al-Allam fi ilm al-aqaid wat-tauhid wal-akhlaq wal-ahkam al-mustanbita min al-Qur'an na babban malami al-Sheikh al-Allama Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di rahmatullahi alayhi wannan da yarda Allah subhanahu wa ta'ala shi zai kasance darasin mu na harko a cikin wannan littafi mai albarka a yau ranar Litinin bakwai ga watan Rabiul Akhir shekara ta 1447 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da 29 ga wata na 9 shekara ta 2025 miladiya littafin wannan ira da suna Fatahur Rahim al-Malik al-Allam budin mai jin kai ar-rahimu shine Allah mai jin kai al-maliku shine sarki al-allam masanin ƙurai cikakken masani kenan budiya mai jin kai ga baki daya sarki masanin ƙurai fi ilmi tauhid fi ilmi tauhid a fi ilmi al-aqaid wa tauhid a cikin ilimin aqida da tauhidi wal akhlaq da halaye wal ahkam da hukumce hukumce al mustanbita min al qur'an wanda aka ciro su aka huddo su aka zakuro su daga al qur'ani mai girma na babban malami Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di a wannan majalisi ba su dai ba su bi ba mun karanta daga cikin littattafan malam Abdurrahman al-Sa'di an aihe shi a kasar Saudiya a shekara ta 1307 wanda ya daidai da miladiya shekara ta 1981 kenan ya rasu malam Allah subhanahu wa ta'ala ya ji ganshi a sana ta hijiriya tana da shekara ta 1376 wanda ya daidai da mil nafsan san kansat shekara ta 1957 Allah ya ji kanshi da rahama malam ya shahara ana ce mai as-sa'di da fataha ko a ce as-sa'di ko kuma a ce ibn as-sa'di duka ana hodi malam yayi rayuwa in rayuwa ta maraye cikakke saboda ma'aihiyar shi ta rasu yana da shekara 4 sannan baban shi ya rasu yana da shekara 7 amma duk da wannan ya harrace alqur'ani ya zama kimimi a cikin fiqihu hallo kuma hallo ya yi rayuwa a rayuwa ta ilimi yana daga cikin malaman malam rahimahullahu ta'ala Sheikh Muhammad Al-Amin Ash-Shenkiti. Sheikh Muhammad Al-Amin Ash-Shenkiti yana daga cikin malaman malam. Hallo daga cikin taliban malam akwai babban malami wanda yayi fice rahimahullahu ta'ala Muhammad bin Salih Al-Usaymin. Dalibi ne ga Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Wannan littahi ne mai muhimmancin gaske. Littahi wanda ya kumshi ababe da dama tun daga sunan shi Fatahur Rahim al-Malik al-Allam fi ilmi al-aqaidi wat-tauhidi wal-akhlaqi wal-ahkami al-mustanbita min al-Qur'an ka san wannan littahin ya tattara ababe da dama budin mai jin kai ga baki daya sarki masanin kwarai a cikin ilimin aqida da tauhidi da halaye da hukumce-hukumcen da aka zakulo ko aka ciro su daga cikin al-Qur'ani mai girma malam ya raba wannan littahin nashi kashi uku kashi na harko shine an-nau'ul awwal wanda yake hannunmu yanzu in muka ida sai mu sa an-nau'us sani da nau'us salis duka cikin littahin guda ne an-nau'ul awwal malan yayi bayani ne daga cikin ulumul qur'an he zakulo ilimin aqidu da asloli na tauhidi hallo a bangaren wannan malan sai yayi zance akan muqaddimar ilimin tauhidi menene ma ilimin tauhidin sannan malan yayi bayani akan wajibcin gaskanta Allah subhanahu wataala da manzon shi sannan bayan wannan malan yayi bayani a sharhu asma'illahi alhusna alwarida fil qur'an sharhi na sunayen Allah subhanahu wataala kyawawa wanda suka zo a cikin alqur'ani mai girma malan ya kawo su ɗaya bayan ɗaya kuma hallo menene ake nihi da su kuma hallo me suka kumsa sannan kuma hallo malan ya yi bayani a cikin duka na'ul awwal in akan daukaka ta Allah subhanahu wataala sannan malan ya yi bayani akan sabkarwa Allah subhanahu wataala zuwa ga sama ta duniya sannan malan ya yi bayani duka a cikin na'ul awwal akan ru'yat almu'minin rabbuhum fil akhirah yanda mu'minai zasu ga ubangijin su a lakhirah sannan malan a cikin na'ul awwal yayi bayani hallo akan ambato na asali na imani sannan malan yayi bayani akan menene al-iman bil yawm al-akhir sannan malan yayi ishara yayi nuni zuwa ga abin da yake cikin alqur'ani na tauhidi wannan shine na'ul awwal Hena usani shi kuma malan yayi ne daga ulumul qur'an wa maqasidihi sai malan ya zakulo ilmul adab ilmin muka na halaye ilimi na ladubba da halaye cikakku malan yayi bayani na harko akan at-tawakkul alallah dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala wal isti'anatu bihi da neman taimakon Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan da zai farti na annabi usani kenan sannan malan ya bangaye masnasi maudu'i hallo da ake cewa annasiha me ake nihi da nasiha sannan kuma hallo mi ta kumsa sannan malan ya tahi akan as-sidqu fil aqwali wal af'al yin gaskiya a cikin zance da kuma hallo aiki sannan malan ya zance akan ash-shuja'a jajircewa ko gurzantaka sannan malan yayi zance akan as-sabr duka a cikin annabi usani hakuri sannan yayi zance akan al-ilm ilimi sannan yayi zance akan at-tawassut fil umur yin daidaito cikin lamari khairul umur awsatuha sannan malan yayi bayani akan al-ihsan wal afu kyautatawa da yahiya sannan malan yayi bayani akan kikkiawan hali sannan yayi bayani akan ar-rahma rahama ko muce tausayawa sai ism na karshe da malan ya rike wannan littafin da shi shine an-nau'us salis wanda malan ya ciro daga ulumul qur'ani in hallo ilmul ahkam ilimi na hukumce-hukumce a cikin ibada da kuma hallo hukumce-hukumce a cikin mu'amala malan ya yi zance a cikin wannan littafin mai albarka akan hukumce-hukumcen sallah sannan malan yayi bayani akan hukumce-hukumcen zakka sannan yayi bayani akan hukumce-hukumcen azumi sannan yayi bayani akan hukumce-hukumcen haji sannan yayi bayani akan hukumce-hukumce na yanka da na jihadi da na dukiya da ma na kasuwanci da mu'amala kai hadda hukumce hukumce na raban gado a cikin wannan littafi mai albarka a cikin annabi Salis sannan malam yayi bayani akan al-ahkam al-muta'alliqa bin-nisa a cikin nau'u Salis hukumce hukumce wanda suka shahi mata ana nihin kamar misalin wani al-haida haida ne an-nifas ne wani jinin biki ne da sauransu sannan malam yayi bayani akan hukumce hukumce na armi sannan malam yayi bayani akan hukumce hukumce na saki sannan malam yayi bayani akan hukumce hukumce na ci da sha Allah subhanahu wa ta'ala ya saka ma malam da alkhairi kuma hallu ya datar da mu wajen karantawa ya ba mu aiki da abin da ke cikin shi kenan zan mu fara wannan littafin da an-nau'ul awwal nau'ul awwal shine malam ke cewa an-nau'ul awwal min ulum al-qur'an ilmul aqaidi wa usulut tauhid وهذا هو اشرف العلوم على الاطلاق وافضلها واكملها وبه تستقيم القلوب على العقائد الصحيحه وبه تزكو الاخلاق وتنمو وبه تصح الاعمال وتكتمل ما لكي تشوى النوع الاول نوعي نهركو daga cikin nau'uka na uku da ya zano a cikin wannan littafin nashi na budin mai jin kai gabaki daya sarki masanin kwarei a cikin ilimin aqida da tauhidi da kuma halaye da hukumce hukumcen da aka zakulo daga alqur'ani mai girma sai yace nau'i na farko daga cikin ilimin muka alqur'ani shine ilmul aqaid an ce aqaid jam'i ne na aqida ilimi na aqidu wa usul at-tauhid da asaloli na tauhidi he malike cewa wa haza huwa ashraful ulum ala al-itlaq shi wannan ilimi na aqida da asali na tauhidi ilimi na dayan tar da Allah subhanahu wa ta'ala shine ashraful ulum ala al-itlaq mafi daraja ilimi gabaki daya ashraful ulum ala al-itlaq mafi darajar ilimi idan kana neman mafi darajar ilimi gabaki daya shine ilimin tauhidi ilimin aqida ilimin ka san Allah ilimin ka san haƙƙi na Allah subhanahu wa ta'ala akan bayin shi da haƙƙin bayi akan Allah subhanahu wa ta'ala wa afdalaha kuma hando wannan ilimin na aqida wannan ilimin na tauhidi shine afdalul ulum kenan afdalaha mafi falalan ilimi wa akmalaha kuma hallo mafi cikar ilimi wa bihi tastaqimul quluba kai da wannan ilimin na tauhidi ne da wannan ilimin ne na aqidu zuciya take daidaituwa zuciya take gyaruwa alal aqaidis sahiha ta gyaru akan ingantacciyar aqida akan aqida masu kyau wa bihi tazkul akhlaq kai da ilimin wannan ne na tauhidi sannan halaye ma suke tsarkaka su zama na kware duk halaye in babu tauhidi da sauransu ba su cika ba bakka samun cika halaye su yi kyau sai idan mutun yana da tauhidi satan mu sannan halaye suna habbaka ne da ilimi na tauhidi wa bihi tasuhul a'mal kai da wannan ilimin na tauhidi ayyuka ma suke karbuwa ko suke zama nagari ko suke zama ingantattu wa takmil kuma hallo da wannan ilimin na tauhidi ne ayyuka suke cika kaga dan muhimmancin tauhidi sai malam ya fara bude wannan littafin nashi da ilimi na dayan tar da Allah ilimin tauhidi dan me yasa dan saboda shi ho qalbul insan zuciya ta dan adam zuciya ta mutum kulika li tauhidillah an halice ta ne dan dirantar da Allah duk zuciya dan adam an halice ta ne dan tauhidi lam yukhlaq illa li hadha kenan ba a halici ba zuciya kawai sai dan tauhidin wa sai dan dirantar da Allah wa ma khalaqtul jinna wal'insa illa liya'budun. To fa iza kharaja al-qalbu an hadha allazi khuliqa li'ajlihi, idan zuciya ta huta daga wannan abun da aka halicce ta dan shi shine tauhidi, to kalak shine sai kaga zuciya kawai shikenan ta shiga cikin hayaniya, tana cikin tsoro. Kuma hallu wattarab al-qalbu yattarib ahayan, yanzu kuma hallu zuciya sai ta zama cikin hargitsi, babu kwanciyar hankali dan saboda babu tauhidi. Dan me yasa? Dan saboda hajatul qalbi ila tauhidillah, buƙatar zuciya zuwa ga tauhidin Allah, zuwa ga ilimin tsayantar da Allah subhanahu wa ta'ala, zuwa ga aqida. Mislu hazatis samaka ila alma, kaman kwatankwacin buƙatar kihi ne da ruwa. To fa iza ukhrijat hazihi samaka min alma, idan aka hudda wannan kihin daga cikin ruwa, ai kai da kanka ka sani kihin nan ya shiga cikin tsoro, ya shiga cikin furgitsi, duk wata rashin ya shiga cikin dimuwa, duk wani hali yanzu na rashin nutsuwa ya kama wannan kihin, dan saboda ya saba rayuwa cikin ruwa, yanzu kuma an huddo shi daga cikin wannan ruwa. To wa iza tala hurujaha anil ma'a matatma, yanzu wannan sama ka wannan kihin idan ya jima ba a maida shi ba cikin wannan ruwan, to daga ƙarshe mi zai? Mutuwa zai, idan saboda an yi shi dan ya rayu a cikin mi? A cikin ruwa da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi shi, amma sai aka hudda shi daga cikin wannan ruwan. To haka da zuciya, haka nan zuciya idan aka nesantar da ita da tauhidi, to sai ta shiga cikin dimuwa, cikin hargitsi. Kuma hallo idan ma aka ƙara nesantar da ita, nesantar wata yawa ya zamanto babu tauhidin ko guda a ciki, kawai shi kenan zuciyan ma sai ta mutu gabaki ɗaya. Shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa a cikin Alƙur'ani mai girma, awa man kana maitan, in ji Allah subhanahu wa ta'ala, awa man kana maitan fa ahyaynahu, malamai suka ce ai fa ahyaynahu bit tauhid. Wai shin yanzu wanda ya kasance macece sannan muka rayar da shi da tauhidi, wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas, kuma hallo muka sanya mai wani haske domin shi yana tahiya da shi, kaman masluhu fi zulmat laysa bi kharijin minha, in ji Allah subhanahu wa ta'ala, ai kaman kwatankwacin wanda yake cikin dufaini, yake cikin duhu, wanda yana cikin wannan duhun kuma hallo ba zai fito daga cikin wannan duhun ba. To haka ne rayuwar dan adam da tauhidi, idan akwai tauhidi mutum yayi rayuwa cikin nutsuwa, idan kuma hallo babu tauhidi mutum yayi rayuwa cikin dimuwa, cikin hargitsi da cikin tashin hankali. Dan haka shine kenan malai yace at-tauhid huwa ashrafil ulum ala al-itlaq, tauhidi shine mafi daraja ilmin maka gabaki daya alal itlaq, wa afdaluha kuma hallu mafi falala ilmin muka, wa akmaluha mafi cika ilmin muka tauhidi ne, so bihi tastaqimul quluba alal aqaidi sahihati, sannan da shi ne wannan tauhidin zukata suke daidaituwa, suke gyaruwa bisa aqidu ingantattu masu kyau, so bihi tazkul akhlaq wa tanmu, hallu da shi wannan tauhidin halaye suke tsarkaka kuma hallo suke haɓɓaka, wa bihi tasihul a'mal, hallo da wannan tauhidin nan ayyuka suke inganta, wa takmil kuma hallo ayyuka suke cika, dan saboda shi ho wannan tauhidin huwa asasul iman, tauhidi shine ho tushen imani, baka yi imani ba sai ka ce la ilaha illallah, sai ka san mi abinda la ilaha illallah, sannan ta kumsa ko wannan tauhidin dan hon shine husilahil qulub, gyaruwan zukata, wannan tauhidin ho shine silahun nafs, gyaruwan rai, ho to huwa sababu dukhulil janna, kai tauhidin wannan ma shine sababin shiga aljanna, wal wiqayatu minan nar kuma hallo shine sababin mi tsari, Allah subhanahu wa ta'ala zai kare ka daga shiga wuta. ya tabbata a cikin hadisi ingantacce shi ho mai tauhidi ko ya shiga cikin wuta ba ya dawo ma ba a cikin wuta. Allah ya kare mu. Yanan dan saboda gaya da ta sa Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci halittu, ya halicci mutane da aljannu, menene kenan ibada? Kenan shine وموضوع هذا العلم البحث عما يجب لله من صفات الكمال ونعوت الجلال وما يمتنع ويستحيل عليه من أوصاف النقص والعيب والمثال وما يجوز عليه من إيجاد الكائنات وأنه الفعال لما يريد ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. ما لك توا وموضوع هذا العلم كما موضوع وانا علم عليك إذا كيو منا تكن نوع الأول وانا علمي كنا علم التوحيد هو علم العقائد وأصول التوحيد وموضوع هذا العلم كنا موضوع وانا علم مي أكنه دا موضوعي أنا أكنه دا موضوعي كنا ببن أبن tattaunawa na wannan ilimin kenan babban batun wannan ilimin shine al-bahsu amma yajibu lillahi shine bincike akan siffofi amma yajibu lillahi min sifatil kamal wa nu'utul jalal bincike akan siffofin kamala da manya-manyan halaye na girma kan Allah subhanahu wa ta'ala وَمَا يَمْتَنِعُ وَيَسْتَهِيلُ عَلَيْهَا وَمَا يَمْتَنِعُ وَيَسْتَهِيلُ عَلَيْهَا da kuma abin da yake haramun ne abin da yake da mustahili ne abin da bai yiwa abin da yake impossible ne an ce istihala abin da yake mustahili ne yake haramun ne yake bai yiwa a gare shi na sifofin na kasu min awsafin naqas nasifofin naqas kenan bai kamata ba kalika ma Allah subhanahu wa ta'ala sifofi na naqas wal aib da sifofi na aibi wal misal da sifofi na masaltawa wanda ana samun wa'insu aqidu gurbatattu suna yin wannan abu wa'insu su masala wa'insu su siffanta wanda wannan shi kuma masalawa idan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yana da siffa na kaza ka masalatu matsala ne idan ba Allah subhanahu wa ta'ala ya masala ba ya siffanta kanshi da wannan siffa ko kuma manzon shi Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta shi da shi to kai haramun ne a gare ka ka siffanta Allah subhanahu wa ta'ala da wannan siffar da ba Allah ya siffanta kanshi da shi ba ko manzon shi ya siffanta ta da shi ba ko kuma ka dauko wata siffa wadda akwai ta a cikin alqur'ani akwai ta a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ka dauko wannan siffar ka masalta ta to wannan babban hadari ne wanda kuma hallo a wannan lokacin zaka samu in suna hakan an ce Allah subhanahu wa ta'ala yana da hannu to ka tsaya akan Allah subhanahu wa ta'ala yana da hannu kada ka ce wani iri ne shine Imam Malik da cewa tambayan ma bid'a ce was'alu anhu bid'a tambaya akan irin wannan abun ma bid'a ne barantana hakka je ka masala to dan shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake fada a cikin alqur'ani mai girma Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa fala tadribu lillahi al-amsal inna allaha ya'lamu wa antum la ta'lamun fala tadribu lillahi al-amsal Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa kada ku bayar da wa'ansu misallai ga Allah kada ku buga misallai ga sifofi na Allah subhanahu wa ta'ala ba a sa ku ba إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون للي الله سبحانه وتعالى شيني يسن كما كو بكساني با إنشي سا كدو كسن ياما الله كيشيا كدو كسن ياما الله مثال اندباشي يسا ما كنشي با كدو ku sifanta Allah subhanahu wa ta'ala da wani daga cikin abinda Allah subhanahu wa ta'ala ne ya halice shi dan shi Allah subhanahu wa ta'ala la misla lahu bai da kwatankwaci wala nazira lahu Allah subhanahu wa ta'ala bai da fa wani abokin taraya bai da kwatankwaci laysa kamislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir dan shi yasa a babbar surar nan ta cikin alqur'ani mai girma surar da in ka karanta ta su daya inji annab sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ka karanta daya daga cikin ukun alqur'ani in ka karanta ta su uku kenan kaman ka sauke alqur'ani surar da take kumshe da tauhidi da aqida kai har aka ce karanta ta a cikin hadisi ingantacce karanta ta bayan kowace sallah babu abin da zai hana ka shiga aljanna sai mutuwa kamar yanda ayatul kursi idan mutum yana karanta ta bayan kowace sallah babu abin da zai hana shi shiga aljanna sai mutuwa idan ka dauko ayatul kursi zaka ga kawai tauhidi ne a ciki ta fara da tauhidin haka ita ma wannan sura qul huwallahu ahad kace Allah shine makaici kaga tauhidi kenan Allahu samad Allah wanda ake nihi da bukata lam yalid wa lam yulad bai aihuwa ba kuma hallo ba aihe shi ba wa lam yakul lahu kufuwan ahad mahallu shahid huna kuma babu wani daya wanda ya kama da Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya kore ma kanshi wannan to kuma kai ka kawo ka ringa masaltawa ka kawo ka ringa siffantawa alhali Allah subhanahu wa ta'ala ya ce laysa kamislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir to shine aka wadi anan aka ce wa mawdu'u hazal ilm babban batun wannan ilimin babban mawdu'i na wannan ilimin al-bahsu amma yajibu lillahi min sifatil kamal wa nu'util jalal bincike akan sifofin kamala da manyan sifofi ko halaye na girmamawa kuma yamtani'u wa yastahilu alaihim min awsafin naqas wal aibi wal misal da kuma abin da yake mustahili ne ko haramun ne ko bai yi wa a gare shi na sifofin naqasu ko aibi ko misali wa ma yajuzu alaihi min ijadil kainat da kuma hallo wannan ilimin na tauhidi yana batu ne akan mi ma yajuzu alaihi min ijadil kainat haka kuma abin da yake halattacce ne ga Allah subhanahu wa ta'ala ma yajuzu alaihi kenan min ijadil kainat na samar da halittu babu wanda ya samar da halittu daga babu zuwa akwai sai Allah subhanahu wa ta'ala da babu mutum sannan aka samar da shi wa ya samar da shi Allah subhanahu wa ta'ala hal ata alal insani hinun min ad-dahari lam yakun shay'an mazkura sai Allah yake cewa to da babu shi sai ya samar da shi ta yaya inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira kaga wa yake da wannan sifai waye mai samar wai Allah subhanahu wa ta'ala shine aka ce wa ma yajuzu alaihi min ijadil kainati haka kuma da abin da yake halattacce ne a gare shi na samar da halittu shine al-kainat na samar da halittu wa annahu kuma lalle shi Allah subhanahu wa ta'ala al-fa'alu lima yurid zamu yi bayani cikakken me ake nihi da al-fa'al cikin sharhul asma'ul husna al-fa'al lima yurid Allah subhanahu wa ta'ala shine mai aikata abinda yake so mai aikata abinda ya nufa al-fa'alu lima yurid malan ya iktibasi ne ya ciro shi ne daga cikin fadar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul buruj inna batsha rabbika la shadid innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwa al-ghafurul wadud zul arshil majid sai Allah subhanahu wa ta'ala ce mi fa'alu lima yurid Allah subhanahu wa ta'ala shine mai aikata abin da yake so Allah subhanahu wa ta'ala shine mai aikata abin da yake nufa yake so ma sha'a kana abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya so fa ko ya nufa fa shine yake kasancewa wa ma lam yasha lam yakun abinda Allah subhanahu wa ta'ala habi so ba ko bai nufa ba ha ba ya kasance ba ha wa ma tasha'una illa an yasha Allah rabbul alamin wa ma tasha'una illa an yasha Allah inna Allah kana aliman hakima yudhilu man yasha'u fi rahmatihi wa zalimina a'adda lahum azaban alima a cikin suratul insan kenan ma sha'a kana abinda Allah subhanahu wa ta'ala yaso shine yake kasancewa wa ma lam yasha lam yakun kuma abinda Allah subhanahu wa ta'ala bai so ba bayya kasancewa innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun daga ya so ko yace kasance sai ya kasance Allah subhanahu wa ta'ala kenan وَكَذَلِكَ الْبَحْثُ عَمَّا يَجِبُ الْإِيمَانُ بِهِ مِنَ الرُّسُلِ وَصِفَاتِهِمْ وَمَا يَجِبُ لَهُمْ وَيَمْتَنِئُ فِي حَقِّهِمْ وَيَجُوزُ وَمَا يَجِبُ لَهُمْ وَمَا يَمْتَنِئُ فِي حَقِّهِمْ وَمَا يَجُوزُ سَنَأْكُلُ كُسْكُرِنَا حَتَّى مَطْبَعِ يَكِنْ وَالْإِيمَانُ بِالْكُتُبِ الْمُنَزَّلَةِ عَلَى الرُّسُلِ والإيمان بما أخبر الله به وأخبرت به رسله عن الحوادث الماضية والمستقبلة وعن الإيمان باليوم الآخر والجزاء والثواب والعقاب والجنة والنار وما يتبع ذلك ويتعلق به وكذلك البحث الله yana daga cikin babban batu na wannan ilimi na tauhidi yana daga cikin maudu'i na wannan ilimi na al-aqaid usulut tauhid wakadhalika kana al-bahsu amma yajibu al-imanu bihi bincike akan abinda ya wajaba ayi imani da shi min ar-rusul na daga ma'aika wasifatihim da siffofinsu ta san wata siffa ce ta annabi ya kamata yana da muhimmanci wannan can wani siffa ce ta annabawan Allah subhanahu wa ta'ala wata siffa ce ta Allah kada ka dauko siffa annabawa ka ba Allah kada ka dauko siffa Allah ka ba annabawa dole wannan baka iya gano wannan sai a ilimi na tauhidi kuma idan baka iya rarrabewa ba to da sauranka dan saboda he kai shirka baka sani ba Allah ya kare mu daga shirka wama yajibu lahum da abinda ya kamata ya wajaba gare su wayamtani'u fi haqqihim da abinda bai kamata baka sanya shi a cikin haƙƙin su wayajuzu da abinda ya kamata ka sanya shi a ciki wal imanu bil kutub hallo wannan ilimin da yana yin bincike akan imani ka san menene al-kutub littattafan da Allah subhanahu wa ta'ala ya sabko al-munazzala wanda aka sabko al-rusul akan ma'aika wal imanu bima akhbara sannan tauhidi yana taimaka maka ka san ko kai imani da abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya labarta da shi akhbara Allahu bihi abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya labarta da shi wa akhbarat bihi rusuluhu hallo tauhidi yana taimaka maka kai imani da abinda ma'aika na Allah subhanahu wa ta'ala suka bada labarin shi anil hawadisi almadiya da abubuwa wanda suka afku sun riga sun afku sai annabawa suka ba mu labari wal mustaqbila kai da ma wanda busu abku ba wanda za a yi su a gaba almadiya annabi sallallahu alaihi wasallam ba sahabbai an yi kaza an yi kaza daga yake ba da labari annabi sallallahu alaihi wasallam kai imani da abin da ya riga ya huce annabi sallallahu alaihi wasallam misali yake gaya ma sahabbai yake cewa a cikin banu isra'il akwai mutane guda biyu wannan mutane guda biyu ga ai sahabbai bisirai ba da banu isra'il wani yake ba su labari akwai mutane guda wannan mutane guda ɗayan mai cikakken ibada ne bayya wasa bayya sakaki wajen ibada ɗayan kuma shi kuma hallo sai zini sai saba ma Allah subhanahu wa ta'ala sai yake ce masa habban to wannan mai ibada wata rana sai ya ga wannan mai zinihin yana zinihi me aka yi sai yake cewa ka bar wannan abun sai mai zinihin yake ce ma mai ibada an aiko ka ne kamin hisabi ko an aiko ka ne ka ringa min diddigi na ko an aiko ka ne ka ringa rubuta duka abin da nayi kawai sai yake ce mai ai Allah mai gafara sai shi wannan mai ibada mai yawan bautan sai yake cewa wallahi lan yaghfira Allah lak yace to na rantse da Allah Allah ba zai taba gafarta maka ba sai Allah subhanahu wa ta'ala sai yake cewa man zallazi ya ta'alla alayya wane ne wannan yake mana hukunci wane ne wannan yake hukunci da sunana wai hayyar rantsi wai akan cewa wai ni bana gafarta ma wani ba waye ga ya mishi wane ne wannan mai shishigin sai Allah ya ce fa inni qad ghafartu lahu to haqiqa na gafarta mishi yace wa ahabbtu amaluka kai kuma na bata ma aikin ka auka maqalar rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka gani kenan kaga sabbai bussana akai wannan abu amma annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba su irin wannan labarin to dole kai ma musulmi ka gaskanta wannan labarin shine wannan al-ahdas al-madiya ababen da an rigai an yi su sun huce kai imani da su tunda ma'aika suka fada ko Allah subhanahu wa ta'ala ya fada an ce Allah subhanahu wa ta'ala kaga ai maryam ba mu rayu da ita ba amma alqur'ani ya ba labarin ta wazkur fil kitabi maryama izin tabazat min ahliha makanan sharqiyya fatahazat min dunihim hijaban fa arsalna ilayha ruhana fatamassala laha basharan sawiyya qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiyya qala innama ana rasul rabbiki li ahbalaki gulaman zakiyya qalat anna yakunu li gulam wa lam yamsasani bashar wa lam aku baghiya qala kadhalika qala rabbuki huwa alayya hayyin ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقديا حجن هو قرشن حج جاريرين ياي مغانا دانا تاتيوا اوشي مزناتي ياتي اوشي كذاتي فاتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية فأشارت إليه تنونش ميتي قال إني عبد الله آتاني الكتاب waja'alani nabiyya to kaga irin wannan labarin shine aka ce al-imanu bima ahbara Allahu bihi imanin da abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya bada labari da shi dole kai imani da shi na daga al-hawadis al-madiya to kuma wal mustaqbila kai imani da al-hawadis ababen da zasu abku a gaba al-mustaqbila kenan a gaba future ne a gaba za a yi shi kuma fitir in ma tana yiwa na kusa ne ko kuma tana yiwa ma na nesa ne to shine sai kai imani da shi kamar misali akwai kaga ko alamatus sa'a ai akwai alamatus sa'a asugura akwai alamatus sa'a alkubra ko alamu na tashin alkiyama an yi su yanzu ai an yi su ma ai daga baya ne sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bari yayi wafati ko sannan kuma hallo aka yi su amma annabi sallallahu alaihi wasallam misali da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yana ga cikin alama na tashin alkiyama kasratul harsh yawan kashe kashe ame da ran mutum malam ba komi ba mutane suna sallah nan bam ta fadu me kashewa yana la ilaha illallah wanda aka kashe yana la ilaha illallah imma kaga fitina ce wannan yana daga cikin alamatus sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya fadi sannan kuma hallo akwai zuhurul jahl bayyana jahilci wa rafa'ul ilm kuma hallo a dauke ilimi ta yaya ta hanyar mutuwar manyan manyan malamai na Allah subhanahu wa ta'ala da malami kime me sai Allah ya dauke abin shi ana daukewa ɗaya bayan ɗaya ana dauki ɗaya dauki ɗaya har a dauke su sai jahilci ya yawaita an dauke ilimi sannan da zuhurul fitan fitantunu iri-iri in wannan fitinar ta hutu wannan fitinar za ta hutu in wannan fitinar ta hutu wannan fitinar za ta hutu Allah yana daga cikin alamati na al-hawadis al-mustaqbila wanda za a yin a gaban da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba da labari an talidal ama an talida al'amatu rabbataha baiwa dahi ubangijiyarta. Malamai suka ce yana daga cikin wannan uququl walidain kenan, ka aihi da baka aihi halin shi ba, uwa ta aihi diya amma bata isa ba wannan uwai sai wani hukunci, sai dai iya ce ita take yin hukuncin diya, ita take sa uwai, ita take hana uwai, uwa bata isa ba, bata da wani ikon da zata hana wannan diyarta ta. Akwai wannan abun yanzu ko babu su? Kaga akwai su. To kaga irin wannan yana daga cikin alamat ne sugura. To hunaka alamat al-kubra lissa, alamomi manya-manya na tashin al-kiyama. To kaga kaman da aka ce khurujul masihid dajjal, ya huto ko bai huto ba, kaga a gaba dai ko Allah ya kare mu daga fitinar shi. To kaga sannan kuma hallo dole ka imani da wani, sannan kuma hallo kai imani hallo da nuzuli Isa alaihi salam, dan me yasa liyaktula ad-dajjal, sabkorwa Isa alaihi salam dan ya kashe dujale da Hausa suka ce, sannan kuma hallo hurujna Yajuj da Majuj, kaga shi ma a gaba, sannan kuma hallo akwai hurujun nar min al-Yaman, futa wa wuta daga Yaman, kaga duka wannan a gaba, sannan huruji shams min magribiha, futawar rana daga mahwadarta. Kenan shine wannan al-hawadis al-mustaqbila, kenan dole wal imanu bima akhbara Allah bihi, imani da abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya labarta da shi, wa akhbarat bihi rusuluhu da abinda ma'aikan shi suka bada labari, anil hawadis al-madiya, abubuwan da suka abku wanda sun riga sun huce, wal mustaqbila da wanda ma za su zo a gaba, wa anil imani bil yawmil akhiri, da kuma hallo imani da ranar lahira, ranar karshe, wal jaza'i da imani da sakamako, was sawabi da lada, in mutun yayi kaza za a mai sakamako na kaza, za a bada lada na kaza, wal iqabi da kuma hallo uquba azaba Allah karim, wal janna mutun yayi imani da aljanna Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu, wan nari hallo kai imani da akwai wuta Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu daga shiga ta, wama yattabi'u zalika wa yata'allaqu bihi, wama yattabi'u zalika wa yata'allaqu bihi, da duk abin da yake biye da haka, wa yata'allaqu bihi kuma hallo da dukkan abin da yake da alaka da wannan, kaga akwai abin da yake da alaka da aljanna, akwai abin da yake alaka da wuta, misali abin da yake alaka da aljanna, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin Al-Kautsar. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Al-Kautsar wani ruwa ne, yake cewa yahi zumuwa dadi, yahi madara hori, kofofin shan shi kaman adadin tarmamun sama ne. Dole kai imani da haka. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda ya sha shi ba zai yi ishirwa ba har abada. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sai lokacin da mutane al'umma ta suna sha, sai mala'iku su ringa kore wani daga wani bawa daga cikin wannan masu nema su sha wannan ruwa. Yaya Annabi sallallahu alaihi wasallam zai gane? Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa asar wudu gurbi na alwala. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace yana daga cikin, ya ubangiji wannan ho yana daga cikin al'ummata, sai a ce mu Annabi sallallahu alaihi wasallam, ai baka san ba abin da suka kaga bayanka, baka san ba abin da suka sauya a bayanka, baka san ba sun doko wani abu wanda ba addini bane suka sanya shi cikin addini, kaga hadarin bid'a Allah ya kare mu. To kaga wannan dole kai imani da shi, kai imani da sirati, kai imani da tsayuwar da za a yi na bawa da ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala zai ma kowa tambaya, summa la tus'alunna yawma izin anin na'im, wanda bawa zai tsaya tsakankanin shi da shi da ubangijin shi, inji Annabi sallallahu alaihi wasallam, yace babu wani wasita, babu wani kace baka jin lugga ga wani mai jin ne ya ringa fasarta ma, la, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba wannan sai ya diba hagum in shi, ya diba damar shi, yaga babu kowa, babu komai, sai aikin shi, aiki shine mai bin mutum. ya diba gaba gare shi inji Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kawai he kai ga wutar jahannama ne yana hangowa tana babbaka sai Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa to ku ji tsoron wannan wutar ho koda da rabin dan dabino ne kaga dan muhimmancin saraka sai Allah subhanahu wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo saraka yace ku ji tsoron wuta koda da rabin dan dabino ne kaga saraka kenan muhimmancin saraka kuma wannan dole kai imani da wa'annan ababen shine wa ma yattabi'u zalika wa ma yata'allaqu bihi fa hazihi mujmalatu mawadi'a hadha al-ilm al-jalil wal qur'an al-azim qad bayyana hadhihi al-umura ghayat at-tabyin wa waddahaha tawdihan la yuqaribuhu shay'un min al-kutub al-munazzala wa lam yubqi minha asalan illa bayyanahu وجمع فيه بين البيان والبرهان بين المسائل المهمة الجليلة والبراهين القاطعة العقلية والنقلية والفطرية وهذا النوع أقسام فهذه مجملات مواد هذا العلم الجليل وإن أبا بن مكزانا سوني من ينبتو توا نوانا إلمي ميجرما والقرآن العظيم كما القرآن ميجرما قد بين هذه الأمور حقيقة يا بين وإن أبابين يا بين وإن المركة المكزانة غاية التبيين ما تقبينا ووضحها توضيحا لا يقاربه شيء كما القرآن ميجرما يا بين وإن أبابين بينا ودا لا يقاربه شيء من الكتب من الكتب المنزلة باب ونلتاهن دعك سبكر daga sama da zai bayyana wa kaman wanda alqur'ani ya bayyana wani wannan yana nihin akan cewa alqur'ani fa shine gaba da dukkan littattafan da Allah subhanahu wataala ya saukar dan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana yana zamne a wata ruwaya aka ce malaika jibril ya zo wajen shi ruwaya ce ingantatta ya zamna sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji wani kara daga sama wanda bai taba ji ba ya daga kanshi sama sai malaika jibril yake ce me fa wata kofa ce aka bude wanda ba ta bude ta ba a sama sai sannan yace wani malaika ya huto daga wannan kofai wanda bai taba saukowa ba yazo wajen kai sai yanzu ambuwaye special ne yake ba annabi sallallahu alaihi wasallam labari shi kuma an baka wa insu alkhairi guda biyu amana ar-rasul a cikin ruwaya aka ce suratul fatiha wa hawatim al-baqara سورة الفاتحة ده حواتيم البقرة أمباك سورة الفاتحة ده حواتيم البقرة آمن الرسول كينا وإن ده هي النبي صلى الله عليه وسلم وانن كمها هيك جامع صحبي وانن هو أتكين وإن التوراة ده إنجيلة ده زبورة بأسب كرسو سورو ليبا قتم كتنس وإن ده أكي قرس مهمانتي ده بلالان آمن الرسول wanda idan mutun ya karanta ta a gidan shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa shi dan kwana uku zai yi ba zai kusanci gidanka ba kaga muhimmanci kenan to wannan shine babu wani littahi da ya bayyana wa'annan ababin matukar bayyanawa kaman me kaman alqur'ani walam yubqi minha asalan illa bayyanahu kuma hallo babu wani asali a cikin ta sai da ya bayyana shi وجمع فيه بين البيان والبرهان سنه القران يهدا a cikin shi tsakankanin bayani da hujja yayi bayani ya kawo hujja bayyana al-masail al-muhimma al-qur'ani ya bayyana mas'aloli masu muhimmanci al-jalila masu daraja masu girma wal barahin al-qati'a al-aqliyya wan naqliyya wal fitriyya da kuma hallo alqur'ani ya bayyana hujjoji alqati'a qararru ko kuma a ce tabbatattu alaqaliyya hujjoji na hankali wan naqaliyya da hujjoji na ruwaya wal fitriyya da hujjoji hallo kuma hallo na dabi'a ka san malamai suna raba alhujjaj aqsam wannan akwai alhujja alaqaliyya kamar yanda zan muga a gaba akwai alhujja alqiyasiyya akwai alhujja annakaliya akwai alhujja alfitriya kuma hallo wannan kowanne fa akwai wajen shi yanzu misali mutumin da bai yi imani da alqur'ani ba bai imani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba. Kaga daga kace mai kala Allah wata rana he ce mai ka shi ai da mu asalin bai imani da mi ba. Bai imanin da Allah ba ma barantana ka kawo mai alqur'ani. Nan kaga akwai nan muhimmancin ka san al-umur al-qiyasiyya al-hujja al-qiyasiyya. Sunoni doktor da ake bada labarin shi a Masar cikin malamai na Jami'atul Azhar ya tahi gidan wani doktor dan uwan shi kuma tabibi ne likita ne yanzu sai wannan bayahudin kuma hallo kafiri ne sai wannan bayahudin nan ya kama doktor musulmi ya kawo mai rezan ya san yana son rezan sosai al'inab yanzu da ya kawo mai sai ya cinye shi sosai kuma he ga kadan ne yanzu ya buga babu rezan a kusa yanzu he ya tuna ashe yana da giya wadda aka yi ta da rezan sai ya kawo mai wannan giyar da aka yi ta da rezan shi wannan musulmin sai ya ce haza haramun alaina wannan wa haramun ce a gare mu yanzu she shi kafirin doktor in wancan bai hude yake cewa ajaban lakum ayyuhal muslimun abun mamaki gare ku ko musulmai yanzu haka ida cin inab ka ida cin rezan kuma hallo aka kawo ma giyar da aka yi ta da rezan kuma hallo ka ce haramun ce alhali wannan daga wannan take to kaga in yace mai wani innamal hamaru wani maisar kaga ba yayi daman bai yi imani da su ba yanzu can da yake Allah subhanahu wataala zai bashi baiwa la an yahdiyaka Allahu bika rajulan wahidan sai ga mata shi ta hoto da ta hoto he yace wacece wannan yace mata ta ce can ga diye shi ta hoto yace wacece wannan yace diya ta ce sai yake tambaye shi yake cewa dan me yasa kuma ta kula anna hazihi haramun wa hazihi halalun dan me yasa waccan uwai ta zama halal ce a gare ka kuma hallo ga diyan nan kuma hallo ta zama haramun ce a gare ka kuma yace ma anna hazihi min hazihi kaga daga nan ya musulmi ta to kaga irin wannan hujja ne kenan suna da muhimmanci hujja al-qiyasiyya wa hadha an-naw aqsam wannan nau'i kuma hallo ya rarrabu kashi-kashi ne awwaluha wa muqaddimuha ilmu tauhid wa huwa ilmun bima lillahi min jami'i sifatil kamal wa anna ar-rabb tafarrada biha wa anna lahu al-kamal al-mutlaq allazi la taqdiru al-qulub an tablugha kunhahu ولا الألسن على التعبير عنه ولا يقدر الخلق على الإحاطة ببعض صفاته فضلا عن جميعها وهذا العلم مبني على اعتقاد وعلم وتأله وعمل أولها نوعي نهركو ومقدمها ده مقدمة تهركو قباتر وتهركو شيء علم التوحيد علم التوحيد وهو علم بمال الله من جميع صفات الكمال ilimin tauhidi shine ilimi bimalillahi min jami'i sifatil kamal wa anna ar-rabb tafarrada biha ilimin tauhidi shine sanin dukkan sifofi na kamala na Allah subhanahu wa ta'ala kuma shi ubangiji shine kadai ya kadaita yake danta da wannan sifofin na kamala wa anna lahu al-kamal al-mutlaq allazi la taqdiru al-qulub an tablugha kunhahu wala al-alsun 'ala at-ta'bir anhu kuma cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana da kamalar da babu iyaka wadda zukata ba za su iya gane hakikaninta ba shine yake cewa an tabluga kunhahu walal alsun ala ta'bir anhu kuma harsuna ba za su iya bayyana ta ba ولا يقدر الخلق على الاحاطه ببعض صفاته فضلا عن جميعها الله سبحانه وتعالى wannan sifofin nashi to he aka ce wala yaqdiru al-khalqu ala al-ihatati bi ba'di sifatihi kuma wata halitta ko wa'insu halittu ba za su iya sanin wa'insu ba daga cikin sifofi na Allah subhanahu wataala hakikanin sifofi na Allah subhanahu wataala mun yi bayani muka ce laysa kamithlihi shay'un idan ba shi ya siffanta ba an ce Allah subhanahu wataala yana da hannu mun yi bayani ba zakka ce ba yaya hannun yake ko kuma ka ringa siffantawa ko fala tadribu lillahi amsal, kadda ku buga misali ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kenan wata halitta ba za su iya sanin wasu daga cikin siffofi na Allah subhanahu wa ta'ala ba, balle dukkan su. Shine aka ce balle bi ba'di sifati fadalan an jami'iha, wa in su daga cikin siffofin ma ba su isa sani ba barantana duka siffofin. Wa hazal ilm mabaniyun ala i'tiqadin wa ilmin wa ta'alluhin wa amalin, kuma wannan ilimi na tauhidi an gina shi ne akan i'tiqad, shine kudurcewa tauhidin, wa ilm da ilimi, wa ta'alluhin shine ta'abbudin, an gina shi akan bauta, wa amalin da aiki. Kenan wannan muqaddima za ta yi bayani akan al-i'tiqad wal ilm, sannan kuma halu ta yi magana akan at-ta'abbud wal amal. Kenan zan mu gani a sati mai zawa dirra Allah subhanahu wa ta'ala. Daga ne kamata mu tsaya ganin cewa lokacin sallah yayi, abinda muka yi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada, kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana, Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu kwanciyar hankali, Allah subhanahu aka san mu da dukkan kasashen musulmai, ƴan uwanmu da suke shan fama a Gaza da sauran kasashe na musulmai, Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su nasara. Allahumma izza al-islam wal muslimin wa azil ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da'aka wa a'da'ad-din. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aminna fi baladina hadha wa sa'ir biladil muslimin. Allahumma ighfir li ummahatina wa aba'ina al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.